الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ne ko 21 ga watan al-Muharram hijrar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da 19 ga watan 8 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda wannan cibiya tana cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatun min at-Tarikh littafi ne wallafar babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine zai zama darasi na 51 ne ko idan ba a manta ba muna nan dai cikin bayanin da malam yake mana na warware wasu shubuhohi da masu yin batanci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke riko da su a matsayin hujja to malam yakan kawo shubuha din sannan kuma ya kawo wato waraka da warwarewa ga wannan shubuha din to shubuhar da muka yi ta karta karshe ita ce shubuha ta 6 inda aka ce Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu ya kashe wani mutum mai suna Hujr bin Ali farko dai doktor sai da ya fara tattauna mana shin wane ne Hujr bin Ali din nan sahabi ne ko ba sahabi bane inda yake cewa jumhur na manyan malamai ma'abota ilimi sun tabbatar da cewa Hujr bin Ali tabi'i ne ba sahabi ba wannan kuma shine kaulin Imam al-Bukhari Abu Hatim al-Razi Ibn Hibban Ibn Sa'ad da kuma Malam Khalifat bin Khayyat da wasunsu cikin malamai sun ce Hujr bin Ali tabi'i ne ba sahabi ba ka koma cikin littafin al-Isaba kamar yanda muka ishara zuwa gare shi a darasin da ya gabata to sai kuma game da shi mutuwar wannan bawan Allah Hujr bin Ali me yasa Muawiya bin Abi Sufyan ya kashe Hujr bin Ali to kamar yanda muka karanta Hujr bin Ali yana daga cikin magoya baya ko mabiyan Sayyidina Ali bin Abi Talib balma yana daga cikin waɗanda da su aka yi yakin Siffin amma bayan Sayyidina Al-Hasan yayi tanazuli ma'ana ya sauka ya barwa Muawiya jagoranci al'amari na jagoranci ya tabbata a hannun Muawiya har ma ana ta murna al'ummar musulmi suna murnar an daina kashe-kashen juna, an daina zubar da jinin juna. To sai aka sanya wannan shekara amul jama'a. To a daidai wannan lokaci Muawiya bin Abi Sufyan ya nada dan uwansa Ziyad bin Abihi ko Ziyad bin Abi Sufyan a matsayin gwamna a Kufa. To amma Kufa din nan halin mutanen Kufa ga duk wanda yake bibiyar karatunmu musamman na wannan littafin Karkaje da Nisa, ka san mutane ne masu wuyar sha'ani, mutane ne masu wuyar al'amari, jagorantar su akwai matukar wahala. Da wuya a aika musu shugaba su samu daidaito da shi. Duk kirkin shugaba bai wuce su soke shi ba, su yi ɓatanci gare shi balma su yi masa bore. Wannan ta faru domin su ne dai waɗanda ainihin wato suka kashe Sayyidina Ali, duk da da'awar cewa Sayyidina Ali nan nasu ne suna ta jingina zuwa gare shi, amma dai ƙarshen al'amari kamar yadda muka karanta su ne dai sanadiyar wato mutuwar Sayyidina Ali. Sannan sun ha'inci ko su ne dai suka yaudari ɗansa Al-Hassan, sannan sun yaudari Al-Hussein ‘ya’yansa guda biyu, wanda shi ma wannan yaudara da suka yi wa Al-Hussein ita ce ta zama sanadiyar ajalin Sayyidina Hussein radiyallahu anil jami. Sannan a zamanin Sayyidina Umar sun soki gwamna Sa'ad bin Abi Waqqas, su ne kuma suka soki Al-Walid bin Uqba, ina ganin yana cikin gwamnonin Sayyidina Uthman in ban manta ba mun karanta. Sannan sun soki babban sahabi Al-Ramma Abi Musa Al-Ash'ari, balma kamar yadda muka karanta satin da ya wuce babu wani gwamna da ya taba gamsar da mutanen Kufa saboda adalcinsa ko kirkinsa ko nagartarsa, sai dai da ƙarfin mulki ko kujeran mulki ko takobi. Ziyad din nan shi kuma gwamna ne na Sayyidina Ali a Basra. So abinda Muawiya ya yi shine bayan ya zama shugaba, to sai ya bashi a matsayinsa na gwamnan Basra, wanda yana matsayin gwamnan nan tun lokacin Sayyidina Ali, kawai sai ya ƙara masa da ina Kufa, sai ya zama shine gwamnan Basra da Kufa. To abinda ya faru wata rana yana huduba, to an ce mutum ne wanda yakan tsawaita huduba. Wannan Hujr bin Adi shine wanda ya tashi ya fara yi masa ainihin wato bore na cewa lalle a daina tsawaita huduba a tsayen musu da sallah. Kamar yadda muka karanta ainihin wato Ziyad ya ci gaba da huduba saboda saurare shi ba. Hujr bai tsaya iya nan ba, shi ya fara ɗaukan tsakuwa ya jefi, ko ya ɗauki dutse ya jefi Ziyad bin Abi Sufyan. Wannan ya bawo magoya bayan shi Hujr bin Adi dama, su ma suka ɗebi tsakuwa suka dinga jifan wannan shugaba kuma gwamna nasu Ziyad bin Abi Sufyan. Wannan abin ya sa wannan gwamna ya miƙa al'amarinsu zuwa ga Khalifa Muawiya bin Abi Sufyan. Shi ne Muawiya ya aika aka zo da shi Hujr bin Adi, ya sa aka kashe shi domin ya fahimci nema yake sake kawo fitina, ya sake mai da barabana. Haɗin kai da aka samu, natsuwa da kwanciyar hankali da haɗuwar kan al'umma ƙarƙashin jagoranci guda ɗaya, to wannan Hujr bin Adi yana so ya sake tada wani fami ɗin, ya kuma tayar da hargitsi a cikin al'ummar musulmi. Wannan ya sa Sayyidina Muawiya yake ganin an kashe shi, na farko an huta daga fitinarsa, sannan duk wanda yake so ya yi irin nasa to ya ga irin yadda aka yi masa, wato aka tauna tsakuwa da shi don aya ta ji tsoro. Na fata an gane. Wannan kamar shi ne abin da ya faru game da ainihin wato kashe Hujr bin Adi. To sai kuma shubha ta bakwai da muka fara tattauna ta, ita ma shubuhar da suke cewa sayyidina Abu Bakar ya zalunci na Fatima, ya hana ta gadanta. To shi ma wannan gaba mun tattauna, duk da cewa su karan kansu ɗan Shi'a din su ne waɗanda suke yin hujja da wannan shubuha din a matsayin batanci ko suka ga sayyidina Abu Bakar cewa ya danne wa na Fatima gadanta. Duk da cewa sun yi saɓani wajen fuskantar da abin da na Fatima ɗin take nema na a bata fadak, gonar fadak, shin gado ne ko kuma kyauta? Wasu sun ce gado ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam da na Fatima take neman a bata, wasu a cikinsu kuma suka ce kyauta ce, dama Annabi ya bata tun yana raye. To sai muka fara ɗaukan ƙaulin farko da suka ce gado ne. To sai muka kawo ruwaya bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa na Fatima ta zo wajen sayyidina Abu Bakar ta nemi gado na mahaifinta game da fadak da kuma rabon Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka raba na Khaybar. Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu shi kuma ya bata jawabin cewa ya ji mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa su annabawa ba a cin gadansu, ‘ya’yansu ba sa gadarsu, abin duk da suka tafi suka bari ya zama sadaka. Da ruwayoyin duk da muka karanta na wannan hadithi, da haka wannan shi ne abin da sayyidina Abu Bakar ya faɗa wa na Fatima cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'ashara al-anbiya la nurafu. To kamar yanda ya zo a wata ruwaya an ce wannan abu bai wa na Fatima daɗi ba, wato har ma an ce ta yi fushi da sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu, duk da cewa wato wannan ta yi fushi ɗin an ce wata ruwaya ce da aka samu daga Imam Zuhuri mursala ce, kamar ruwaya ce wadda bata inganta ba. To shi sayyidina sai ya zamto abu a daidai wannan gaba, ko dai ka ce na Fatima tana da awar, sayyidina Abu Bakar ya yi kuskuren fahimtar maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ya yi kuskuren ji bai ji ba da kyau, shi ji ya yi kamar Annabi ya ce ba a cin gadansu amma ana cin gado, ko kuma wannan magana ta Annabi sayyidina Abu Bakar bai fahimce ta ba, domin ita ta yi hujja da faɗin Allah yusikumullahu fi auladikum har zuwa ƙarshen aya. To su ahlus sunna da suka tashi game da wannan matsala ba su tafi wajen lalubo wa sayyidina Abu Bakar uzuri ba, domin su ahlus sunna suna ganin sayyidina Abu Bakar a daidai yake tafiya game da wannan matsala, bai yi kuskure ba, su bal ma neman uzuri wa na Fatima suke yi game da wannan neman gado suke da take yi, domin suna ganin sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wancan hadisin, ba shi kaɗai ba, sayyidina Uthman ya ji, sayyidina Umar ya ji, bal shi kansa sayyidina Ali ya ji wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ga Al-Abbas babban Annabi shi ma ya ji, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, kusan asharatul mubashirin bil janna, kusan kana iya cewa duk sun ji wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk sun ruwaci wannan hadisin na inna la nurathu ma tarakna sadaqa. To yayin da Nana Fatima ta ki karɓar wannan magana da sayyidina Abu Bakar ya gaya mata, to shi ne su ahlus sunna suke neman uzuri wa Nana Fatima radiyallahu anha, ba wai neman uzuri wa shi sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ba, domin shi ya dogara akan hujja na maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na biyu, cewa ta yi fushi da sayyidina Abu Bakar, fushi da sayyidina Abu Bakar da na Fatima ta yi ba zai cutar da shi ba, matukar Allah ya riga ya yarda da shi, tunda kamar yadda muka karanta fadin Allah, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara, wannan ya nuna cewa Allah ya riga ya yarda da mu'minai waɗanda suka yi wa Annabi mubaya'a a ƙarƙashin bishiya, wanda cikin kunshin wanda suka yi wa Annabi mubaya'a hada sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu. To idan ya zamto sayyidina Abu Bakar yana cikin kunshin wannan mu'minai, bal ma shine shugaban mu'minai in ka cire Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan mubaya'a, to wanda Allah ya yarda da shi, manzon Allah ya yarda da shi, fushin mai fushi ba zai cutar da shi ba. Ina fatan gane. To wannan kusan shine abinda muka yi ta tattaunawa, cewa na Fatima tana neman
wato gado tunda mun ce su ma sun kasu gida biyo sun ce neman gado take wasu kuma sun ce dama kyautatta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata ita ta zo nema to sannan sun ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbata cewa ba a cin gadan sa bisa zance mafi inganci ma duk annabawa gabaki ɗayan su ba a cin gadan su to sai suke kafa hujja da fadin Allah ya rithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya anan kaga Allah ta'ala athbatal wirafa ya tabbatar da gado wa athbataha marratan thaniya ya kuma tabbatar da mas'alar gado din nan game da annabi Sulaiman yake cewa waritha Sulaimanu Daud wa qala ya ayyuhan nasu allimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay in hadha la huwa al-fadl al-mubin wannan kuma shine gaban da muka tsaya ko to zamu tashi kan tafsirin waɗannan ayoyi shin waɗannan ayoyi guda biyu ɗaya tana cikin suratu Maryam ɗaya kuma tana cikin suratu Naml shin wannan ayoyi da suka yi maganar gado ana maganar gadan dukiya ne ko kuma suna da wata ma'ana ba wannan din ba وتفسير قال المؤلف رحمه الله يتي وتفسير هاتين الآيتين ما يأتي تفسير ودنن آيوي غدا بيو آير يرثني ويرث من آل يعقوب إلى آخ ده كما آير وورث سليمان داود إلى آخ تو تفسير ودنن آيوي شيني كمان ياندا ذاك جي أما الآية الأولى أما إتا آية تفرقو دين وهي قول الله تبارك وتعالى ita ce fadin Allah tabaraka wa ta'ala yarithuni wa yarithu min ali yaqub yarithuni domin ya gaje ni wa yarithu min ali yaqub kuma ya ci gadan ali yaqub iyalan yaqub fa naqul doktor Uthman Muhammad al-Khamis yake cewa anan muna cewa awwalan da farko innahu yanda al'amari yake la yaliqu bi rajulin salihin baya dacewa baya cancantar mutumin kirki an yas'ala Allah tabaraka wa ta'ala waladan ya dinga roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi da hatta ya risal mala kawai dan ya ci gadan dukiyar sa faqat kawai zai wahala a ce wannan manufa ta zama salihin bawa mutumin kirki musamman ma irin annabi a ce yayi ta roƙon Allah dare da rana na Allah ya azota shi ya bashi da kawai dalilin da yasa yake ta wannan roƙon Allah dan in Allah ya bashi da ya ci gadan dukiyar sa in ya mutu fa kaifa narda hadha idan har wani salihin bawa ba za mu yadda cewa ya roki Allah kawai dan Allah ya bashi dan da zai ci gadan dukiyar sa ba to sai malai ya ce fa kaifa narda hadha to ya za mu yadda da irin wannan tunani li nabiyyin karimin ga annabi mai karamci mai girma wa huwa zakariya shine annabi zakariya alaihi salam an yas'ala waladan a ce wai yaro kida likai ya risa malahu kawai dan ya ci gadan dukiyarsa mutumin kirki ma wanda ba annabi ba zai matukar wahala a ce ta addu'ar Allah ya bashi dadan in ya mutu ya ci gadan dukiyarsa na fata an gane bare annabi cikin annabawan Allah wannan mas'ala ta farko kenan ثانياً مسألة المشهور أبن دي في شهرة أن زكريا كان فقيراً شيء النبو زكريا ما فقيري يعمل نجاراً دي ينا ينكافن تنشيني ينا أيكن كافن تنشيني نا فاتان غاني فأي مال عند زكريا وتدوكيا النبو زكريا يكد إتا كي حتى يطلب min Allah tabaraka wa ta'ala har ma ya dinga neman Allah madaukakin sarki an yarzuqahu warisan ya azurta shi da mai gado balil aslu fi anbiya illahi tabaraka wa ta'ala bal ma asali game da annabawan Allah tabaraka wa ta'ala annahum la yubquna al mala an tabbatar da su ba ma sabarin dukiya bal yatasaddaquna bihi sukan yi sadaka ne da duk dukiyar su fi wujuhil khairi ta fuskoki daban-daban na alkhairi kaji matsala ta biyu matsala ta farko dai ya ci karo da wato janibin annabta a ce annabi ya ta roƙon Allah ya bashi dan da zai ci gadan dukiyarsa na biyu kuma annabi zakariya ma ba mawadaci bane talaka wato fakiri ne domin kafinta ina fata an gane. To wace dukiya Annabi Zakariya ya tara yake tunanin wasu cikin yan uwa za su cinye shi tunda ba shi da ɗa, har ma ya dage yake ta addu'a yake ta roƙon Allah ya ba shi ɗan da zai ci gadon wannan dukiyar. Wace dukiya Annabi Zakariya ya bari? Sannan ma ai su annaba ba ma sa barin dukiya, ba iri na bane irin ka da sauran mutane. Na fata an gane. Salisan na uku, wa huwa ma yadullu alaihi siyaqul aya. To yanzu sai mu dawo ita wannan ayar kenan. Kalmar yarithuni wa yarithu min ali yaqub, ashe Annabi Zakariya ba roƙon Allah yake ya bashi dan da zai gaji dukiyarsa ba, ba wannan addu'a yake ba. Lalle ya roƙi Allah ya bashi da, amma wanda zai ci gadan dukiya yake nufi ba, wanda zai ci gadan dukiya yake nufi ba. To siyaqin ayar, zubin ayar me yake nufi? وهو قول الله تبارك وتعالى يرثني ويرث من آل يعقوب شيني فدان الله تبارك وتعالى يرثني واتو دان ذا زي تي غادونا ويرث من آل يعقوب يا كما تي غادن يالن يعقوب تمبايا تا فرقو مالاي تي كم شخص في آل يعقوب متن نوا ني ا آل يعقوب na so ku bi gaban nan da kyau. Ka san ita shubha sai an bi ta gaba gaba a hankali ake warware ta, ba haka ba sai a gama warware ha fita kai ba gane ma me aka ce ba. Shi yasa malamin nan ba karamin kokari yayi wajen wannan littafin, ya warware masaloli da yawa din mai neman gaskiya. In yaji zai ji duk abin da ma yake dan jin ana kawo na da yake daure masa kai ko yake rudewa, to zai dinga jin yana samun waraka a ciki. An gane ku? Sai ce ya ce yarithuni wa yarithu min ali yaqub, kam shakhsun fi ali yaqub, mutun nawa ne a ali yaqub, wa aina yahya min ali yaqub, kuma ya dangantakar Annabi Yahya dan Annabi Zakariya ya dangantakar sa take da ali yaqub. Ali yaqub, in baka san ali yaqub din nan ba, da yace wa yarithuni wa yarithun min ali yaqub, ali yaqub din nan hum sune fa Musa wa Daud wa Sulaiman wa Yahya wa Zakariya wa aqwamuhum, da sauran mutanen su duka wayannan annabawan cikin su aka yama, kuma kaga family ne mai yawa, family ne mai girma. Annabi Musa yana cikin ali yaqub, Annabi Daud yana cikin ali yaqub, Annabi Sulaiman yana cikin ali yaqub, Annabi Yahya kansa yana cikin ali yaqub, Annabi Zakariya yana cikin ali yaqub. Bal yace kai bari ma a takaita maka, kana kullu anbiya'i bani Isra'il, duk annabawan da Allah ya aika cikin banu Isra'ila min ali yaqub, duk suna cikin ali yaqub. Lianna Isra'ila, domin shi Isra'il huwa yaqub, shine Annabi Yaqub din kansa. Fa kaifa bi baqiyati bani Isra'ila min ghairil anbiya, wannan iya annabawan kaji wajen kusan mutum goma duk suna cikin ali yaqub, kuma annabawa ne. Bal ma annabawan banu Isra'ila duk suna cikin ali yaqub. To sai malai ce fa kaifa banda kuma fa baqiyati bani Isra'ila min ghairil anbiya, ragowar ƴaƴan banu Isra'il, ƴaƴan Yaqub wanda su kuma ba sa cikin annabawa. Idan to idan har Annabi Zakariya addu'ar da yake Allah ya bashi dan da zai ci gadan sai ya ci gadan ali yaqub, fa kam yakunu nasibu Yahya, nawa ne ka sanya haya a ali yaqub? An fahimta? Yawwa, yanzu nawa ne an ce an zo li zakar mithlul haddil untha, nawa ne ka san Annabi Zakariya a cikin ali, wato ka san Annabi Yahya a cikin ali yaqub, har mahaifinsa Annabi Zakariya yake ta addu'ar Allah ya bashi dan da zai zo ya ci gadan ali yaqub. Sannan kuma in aka koma matsalar gado ita, thumma innahu, sannan shi kansa Annabi Yahya alaihi salam mahjubun, to ai shi ma an yi masa hajabi, an kange shi an kare shi bil far'il warithi, da ƴaƴan shi wanda za a ci gada. Idan Annabi Yaqub shine Isra'il, yarithuni wa yarithu min ali yaqub, ko to ai yaqub din an ce duk wa'incan annabawan suna cikin ali yaqub, kuma akwai ƴaƴan sa ai shi ma na cikin sa. To kaga in ma Annabi Yahya zai ci gado ce, sai fa in ba shi da ƴaƴan sa na cikin sa shi yaqub din, to kuma yana da nasa ƴaƴan. To kaga kenan in ma Annabi Yahya ana nufin zai ci gadan ali yaqub, to an matsare shi baya cikin wanda zai ci gadan ali yaqub, domin shi yaqub din yana da ƴaƴa, da haka an yi masa hajabu. To yanzu ya Annabi Zakariya zai dinga roƙon Allah ya bashi dan da zai ci gadan ali yaqub, bayan ma shi mahjubi ne a cikin ali yaqub din an zo rabangado? mafhum bala shakka ko shakka babu anna qawluhu yarithuni wa yarithu min ali yaqub kenan fadin Allah da yace yarithuni ko fadin annabi zakariya da yace Allah ya bashi dan da zai ci gadan sa wa yarithu min ali yaqub kuma ya ci gadan iyalan yaqub ya ruddu ala qawli man yaqulu wannan magana wato raddi ce ga mai cewa innahu arada wirathatul mal wai Allah wato annabi zakariya yana nufin gadan dukiya to wannan yarithu ne wa yarithu min ali yaqub raddi ce ga duk wanda yake ganin maganar nan ta ayoyin nan yarithu ne wa yarithu min ali yaqub maganar gadan dukiya ake bal zakara yaqub li'anna yaquba nabiyyun yake ta bal ma banda wannan zakara yaqub ya ambaci yaqub li'anna yaquba domin shi annabi yaqub nabiyyun annabi ne wa zakariya nabiyun shi ma annabi zakariya annabi ne fa arada sai shi annabi zakariya yake so an yarisan nubuwata Allah ya bashi dan da zai gaji annabta wal ilma da ilimi wal hikimata da hikima kuma wannan yafi dacewa da janibin annabawa sun dauki duniya wata tsiya ce kamar yanda mu muka dauke ta ballantana har su dinga addu'ar Allah ya ba su da sun tara dukiya na farko dai kaji a maganar da aka yi shimfiɗa da ita annabi zakariya dai ba ma mawadaci bane an gane ku sannan kuma ashe ma'anar ayar yana son Allah ya bashi da wannan gado na annabta da shi ma ya gada daga Yaqub an gane ku to so yake shi ma Allah ya bashi dan da zai gaji wannan annabtar da kirki da nagarta da ilimi da isar da sakon Allah dan alkhairin ya ci gaba rabi'an gaba ta hudu wa huwa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma'ashiral anbiya mu fa dangin annabawa la nurasu baba a cin gadan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya fadi wata bakan damiyar magana ya kunshi duk annabawa yace mu ilahirin annabawa duka la nurasu baba a cin gadan aw qawluhu ko fadinsa inna la nurasu mu fa ba a cin gadan ma tarakna sadaqatun abin didda muka bari a duniya ya zama sadaka waja'a fil hadith ya zo cikin hadisi innal anbiya'a su annabawa ma lam yuwarrisu dirhaman wala dinara wa innama warrathu al ilma wai su kaji annabawa ma gabaki dinsa annabi yace ba su bar gadan dirhami ko dinare ba gadan ilimi suka bari kenan in annabi yana addu'ar Allah ya bashi dan da zai ci gadan sa gadan me kenan gadan ilimi domin su ba su bar me ba annabi da kansa ya ce innal anbiya'a gabaki daya annabawa lam yuwarrifu dirhaman wala dinara ba su bar gadan dirhami ko dinare ba wa innama kawai warrasul ilma sun bar gado ne na ilimi wannan hadisin imamu abu daud ya rawaito cikin sunan kitabul ilm babul hafi ala talabil ilmi hadisi na 3641 wa isnaduhu sahihun wa amma al-ayatu thaniya yanzu mun ji game da yarithuni wa yarithu min ali yaqub annabi zakariya roƙon Allah yake ya bashi dan da zai ci gadan dukiyarsa yana roƙon Allah ya bashi dan da zai gaji annabta da ilimi da hikima an warware ayar yarithuni wa yarithu min ali yaqub wa amma al-ayatu thaniya sai aya ta biyu wa hiya qaulullahi tabaaraka wa ta'ala shine fadin Allah tabaaraka wa ta'ala wa waritha sulaymanu daawuda annabi sulaiman ya gaji annabi daud faka zalika haka ma dai lam yarith minhu almala annabi sulaiman bai gaji dukiya a wajen mahaifinsa annabi daud ba wa innama warithan nubuwata wal hikmata wal ilma shi ma an gano annabi sulaiman ya gaji annabta da hikima da ilimi ne daga wajen mahaifinsa annabi daud لأمرين اثنين سبيد الأمر أبو دابيو الأول الأمر نفرقو إن داود للي النبي داود قد اشتهر يا شهر أن له 100 زوجة ما تصدري وله 300 سرية يناد قرقر قريئكو أي أما وله كثير من الأولاد يناد آيات ما ستارين يوا
fa kaifa la yarithuhu illa Sulaiman, ya dubbas ba za su ci gadan su ba sai Sulaiman. An ce wa waritha Sulaimanu Daud, ina sauran annabi Daud ba mace ɗaya ce da shi ba, ba ɗaya ɗaya ne da shi ba, matarsa ɗari, ƙwarƙwarorinsa ɗari uku, kaga an haɗa nawa? To yana da ƴaƴa masu yawa. Da cewa da sai a ce wa waritha auladu Daud, ko wa waritha maimakon wa waritha Sulaimanu Daud, sai a ce wa waritha auladuhu, wa waritha auladuhu, ko eh, sai a ce ƴaƴansa sun gaje shi. An gane ku? Amma sai aka ce wa waritha Sulaimanu Dauda, annabi Sulaiman ya ci gadan annabi Daud. Bal ikhwatu Sulaiman, yake cewa fa kaifa la yarithu illa Sulaiman, ya aka yi babu wanda ya ci gadansa sai Sulaiman. Bal ikhwatu Sulaiman aidan yarithun, ai ƴan uwan annabi Sulaiman su ma za su yi gado. Fa takhsisu Sulaimana bizikiri, kenan kebance da ware Sulaimana da aka yi wajen ambato. Laysa bisadidin in kana ma'ahu warathatun akharun, ba daidai bane in har akwai wasu sauran magada ne. Kenan kebance annabi Sulaiman a ce shi kadai zai ci gadan annabi Daud, kuma gadan na dukiya ne. To kenan abin bai zama daidai ba, in dai har akwai sauran yaya. Sai dai an yadda annabi Dauda ba shi da wani ɗan sai Sulaiman, to kuma an gano yana da yaya da yawa, bal ma matansa da yawa. Falau kana al'amru irsan adiyan, da al'amarin anan al'amari ne wanda yake gado ne irin na al'ada, na ka mutu ƴaƴanka da kaza ɗinka su ci gadanka. Ma kana li zikirihi fa'idatun fi kitabillah, to da ambatan hakan ba shi da wata fa'ida a cikin littafin Allah. Wala kana tahsila hasilin, kuma da ya zamto tahsilul hasil, tabbatar da abin da yake dama akwai shi. Dama ko an ce annabi Sulaiman ya gaji Daud, in dai gadan dukiya ne, sai an san dama yusikum Allahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil, to me yasa kuma za a ce wa waritha Sulaimanu Daud, ya zamanto an tabbatar da dama abin da yake akwai shi, ya zama tahsilul hasil. Kuma Qur'ani baya haka, baya yin gwaranci da abin nan, an fahimta ko? Yawa, ya zama tahsilul hasil. Li'anna irsal mala, domin cin gadan dukiya amrun adi, al'amari ne na al'ada. Wallazi la shakka fihi, anna Allah abinda babu kokonto a ciki shine anna Allah arada shay'an akhar, lalle Allah yana nufin wani abun daban. Khassahu bizikri, wato wanda yake bance shi da ambato, wa huwa irthun nubuwa, shine gadan annabta. Wannan shi ma an gane shi? To yanzu game da yin hujja da waɗannan ayoyin, koda zaka samu wani ya kawo maka wannan shubuhar kuma ya shigo ma da waɗannan ayoyin, to insha Allah in dai ka fahimci wannan tattaunawar ta mu, ka samu warwara da amsar wannan shubuha din, kenan kada wani yazo ya kawo maka hujjar yarithuni wa yarithu min ali yaquba, ko kuma wa waritha Sulaimanu Daud a matsayin hujja na an danne wa na Fatima gadanta an zalice ta. Mafhum? To wannan fa in mun dauki tunda kaulin guda biyu ne, su kansu ƴan shi'an da suka yi hujja da wannan sun ce ta zo neman gado, wasu suka ce a'a ta zo neman kyautar da mahaifinta ya bata. Gunjina? To yanzu mun gama tattaunawa ne game da ta zo neman me? Gado. To mun koma kauli na biyu ga waɗanda suka ce a'a ba gado ta zo nema ba, kyautar fadak da annabi ya bata ta zo nema. To sai cewa amma kauluhu, amma fadin su inna ha hibatun wa hadiyatun minan nabi sallallahu alaihi wasallam, cewa a'a ita fadak din nan hibatun wa hadiya, wata kyauta ce minan nabi sallallahu alaihi wasallam, daga annabi sallallahu alaihi wasallam, wa haba ha li fatimata, da annabi ya ba wa fatima yawma khaybara, yawma khaybar, ranar da aka yi khaybar. Faqadara wal kashani fi tafsiri, kaji irin sunayen ko? Kashani ya ruwaito a cikin tafsirinsa annan nabi sallallahu alaihi wasallam, wai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba'da fatih khaybar, bayan an yi fatu khaybar, an bude khaybar, wa ba'da an anzala Allah tabaraka wa ta'ala alai, bayan Allah ta'ala ya saukar masa da wa ati dhal qurba haqqahu, ka ba wa dan uwanka makusancinka haƙƙinsa, wal miskina, ka ba wa miskini haƙƙinsa, wabna sabil, ka ba wa matafiyi haƙƙinsa, wala tubadhir tabdhira, kada kai almubazzaranci. Lokacin da wannan ayat ta sauka, inji shi kashani yace banada Fatimata, wai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira na na Fatima, fa ataha fadak, sai yace na baki kyautar fadak. Ka koma cikin tafsirin shi wannan kashani din, tafsiru safi, ana kiran tafsirin nasa tafsiru safi a mujalladin sa na uku, shafi na 186. Yace abin da ya faru kenan, bayan Annabi yayi fato Khaibar, sai Allah ya saukar masa da wa'ati dal qurba haqqahu har zuwa karshenta, sai ya kira na na Fatima, yayi mata kyautar me, na'am, fadak. Mala yace wal naqib qalilan huna, mu dan yi birki mana kadan anan, mu dan tsaya anan, mu dan yi dan tsokaci. Awwalan yace na farko, hadhihi alqissatu makdhubatun, wannan kissar da kashani ya kawo a cikin tafsiru safi, labarin kanzan kurege ne. An gane ko? Yace hadhil kissa, wannan kissar da ya faɗa, makdhubatun, kissa ce ta ƙarya. Walam tanzil hadhil ayatu fi hadhal waqti, ba a wannan lokacin wannan ayat ta sauka ba. Sannan walam yu'ti an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Fatimata radiyallahu anha wa ardaha shay'an, annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba wa nana Fatima, Allah ya kara mata yadda, bai bata komai ba. Bal sahihu, bal ma abin da ya inganta, anna Fatimata talabat fadak, Fatima ta nemi a bata fadak ne, min babil irthi, a babin gado, la min babil hiba, ba bangar ba babun kyauta ba. Mafhum? Yawa, kaga waccan magana da suke wayanda suka tafi akan cewa tazo saboda a bata ainihin wato kyauta da ana wato kyautar fadak da Annabi ya mata, ita tazo nema, to wannan magana ba ta da me, ba ta da asali. Wa fatu Khaibar, sai ce domin bude Khaibar din nan, kaga dadin karatu kenan. Mutum ya rubuta abin da shi kansa ta warware kansa ya bai sani ba. Yace wa fatu Khaibar, ita kanta Khaibar din nan an bude ta ne fi awwalis sanati sabi'a, farko-farkon shekara ta bakwai. To bari ka ji wata matsala. Wa Zainab bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab yar Annabi sallallahu alaihi wasallam, tuwaffiyat, ta rasu, fi thaminati min al-hijra, shekara ta 8 daga hijira. An bude Khaibar shekara ta nawa? Ta 7. Kenan bayan bude Khaibar da shekara 1, nana Zainab ta rasu. Ka koma ka duba siyarwa alamin Nubala mujalladi na 2, shafi na 250, da Al-Isaba mujalladi na 2, shafi na 206. Wa Ummu Kulthum, sannan Ummu Kulthum bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yar Annabi sallallahu alaihi wasallam, tuwaffiyat, ta rasu, fitasi'ati min al-hijrati, a shekara ta 9 daga hijira. Ka koma ka duba siyarwa alamin Nubala mujalladi na 2, shafi na 252, da Al-Isaba mujalladi na 4, shafi na 466. To idan duk waɗannan ‘ya’ya na Annabi sallallahu alaihi wasallam suna raye lokacin da Annabi ya yi wa nana Fatima kyauta, in ya tabbata an ce ya bata kyauta, kun fahimta? To ai lokacin da ya bada wannan kyautar, nana Zainab tana raye, nana Ummu Kulthum ita ma tana raye. Fa kaifa yu'ti Fatimata, ta yaya Annabi zai ɗauki kyautar fadak ya ba Fatima? Wa yada'u Ummu Kulthum wa Zainaba salawatullahi wa salamuhu alayhi, ya zai bar Ummu Kulthum ya bar Zainab ya ɗauki iya wato fadak, ya ɗauke ta ya ba wa iya kacin nan, wato iya na na Fatima ita kadai. Mala yace fa hadha ittihamun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kamar tuhuma ce ma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yufarriqu baina auladihi sallallahu alaihi wasallam, cewa yana bambanci tsakanin ƴaƴansa. ثم ان النعمان بن بشير سننغا صحابن النبي نعمان بن بشير رضي الله عنهما لما جاء الى للنبي صلى الله عليه وسلم لوكاتين ده يزو وجهن منزان الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي يا رسول الله يا مايكين الله اني قد وهبت بني حديقتان واريد ان اشهدك نعمان بن بشير ده ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah wato nazo in sanar da kai in sheida maka na ba wa dana kyautar gona ina so ka zama sheida fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace a kullu auladika a'taita duk iyayenka ka ba wa gonar su ma kowa ka bashi gona qala la An-Nu'man ibn Bashir yace a wani shi kadai na bawo gona cikin yayana kowa na kadai na bawo gida cikin yayana kowa na kadai na ba mota cikin yayana fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace izhab Nu'man ka tafi fa inni la ashhadu ala jawrin ni bana shaida akan zalunci wannan zalunci ka haifi yaya amma ka ware wasu ka ba su kyauta ka hana wasu wannan zalunci ne annabi yace ni ba na yin shaida akan zalunci an gane ko wannan hadithin Imam Muslim ya rubuto cikin Kitabul Hibat babu karahatu ko babu karahati tafdili ba'dil auladi fil hiba babun da yazo na ba a so ka fifita wasu cikin ƴaƴanka a kyauta ka koma cikin Muslim hadithi na 1623 fasammahu jawran kaga sai annabi ya kira irin wannan kyautar da za a yi wa wasu cikin yaya a hana wasu annabi sai ya kira irin wannan kyautar mai jawran zalunci wa zalika an yufaddila ba'd al-aulad ala ba'd shine ta hanyar mutun ya fifita wasu yayan akan wasu fa hadha an-nabiyul karim alladhi la yashhadu ala al-jawr wannan annabi mai girma mai karamci wanda baya shaida akan zalunci hal yaf'alul jawr shin zai yi shi yayin zalunci abadan bal nahnu nunazzihu sallallahu alaihi wasallam yace abadan ba zai taba yiwa ba bal mu muna tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma in kanat hibatan sannan in har yau din ma mu dauka cewa kyauta ce in ta zama kyauta ya bata fa imma an takuna qabadatha aw lam taqbidha mu dauka mu ajiye wancan janibin na ya bata bai ba sauran yayansa ba duk da cewa mu muna tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam daga irin haka dan haka mu ban mu ma yadda ya dauki kyautar fadak ya ba wa nana Fatima amma su da suke cewa kyauta ya bata to shine ake tambayar su ina Zainab ina Ummu Kulthum ba annabi ya ce baya sheda akan zalunci ba lokacin da Nu'man ibn Bashir ya dauki gona ya bawa ɗaya cikin yayansa kenan kuna tuhumar annabi da shi ma yana yin wato yana bambanta tsakanin yayansa shi yasa ya ba Fatima bai ba Ummu Kulthum bai ba Zainab ba sannan in muka sake cewa kyautar ce to fa imma ko dai na na Fatima an takuna qabadatha ko dai ta karbi kyautar lokacin da annabi ya bata fadak ta karba aw lam taqbidha ko ba ta karba ba fa in kanat qabadatha idan kun ce a lokacin da ya bata ma ta karba fa kaifa ja'at talibu biha to ya tazo neman ta kuma in kun ce a aka ce to da annabi ya bata ta karba sai kuka ce eh ta karba to abin da ta karba yana karkashin ikonta to kuma ya ta zo neman sa kaga nan ma an samu me tukka da warwara fa in kanat fa in lam takun qabadatha in kuma kun ce a annabi dai ya fada mata ya bata sallallahu alaihi wasallam amma bata karba ba fa innal hibata to a ka'idar shari'ar musulunci ita kyauta in lam tuqbad idan ba a karba ba fa ka annaha lam tu'da daidai take da ba a bada ita ba idan wani yace ya baka gida to ita matsaman lamba ya baka takardun a rubuta shaida cewa ya baka idan yana ya baka gida kace to ka gode bai dauki takardu ya baka ba bai baka mukullan gida ba ana nan sai ya mutu ba fa kyautar nan babu ita afo babu ita dakan mutun ya baka kyauta cikar kyautar ka ta zama taka shine ka samu hauzi ta shigo hannunka ka karba idan baka karba ba to hukuncin ta daya da kamar bai baka ba to da haka in an ce Nana Fatima bata karbi kyautar da Annabi ya bata ba kuma har aka zo daidai irin wannan yanayi to hukuncin wannan kyautar ta tashi mafhum fa'ala ayyul amrayni sawa'unil qawlu innaha irthun aw al qawlu innaha hiba fal qawlu saqitun fa hiya la irthun wala hibatun fa'ala ayyul amrayni sawa akan kowane daya cikin al'amuran guda biyu duk daidai ne al qawlu maganar da aka ce innaha irsun gado ta zo nema ta fadak awul qawlu innaha hiba ko kuma qaulin da aka ce a'a kyauta Annabi ya bata ba gado ta zo ne ba fal qawlu kowane daya cikin biyin zancen saqitun ya fada a kasa babu shi fahiya la irsun wala hibatun fahiya la irsun wala hibatun babu gado babu me ba kyauta wal ajib fi hadha al amri abinda yafi ban mamaki cikin wannan al'amari al'amarin me cewa sayyidina abubakar ya hana Nana Fatima gona a gadan ta ko to sai ke cewa wal ajib abinda yafi zama abin mamaki fi hadha al amri game da wannan al'amari da ake ta sukar sayyidina abubakar akai radiyallahu anhu ana cewa ya danne wa Nana Fatima gadanta annahu yanda al'amarin yake ba'da wafati siddiq bayan rasuwar sayyidina abubakar siddiq radiyallahu an istukhlifa umar bin al-khattab waye zama khalifa an khalifantar da umar bin al-khattab sayyidina umar bin al-khattab shi ma yayi wajen shekara 10 thumma usman sannan sayyidina Usman ya zama khalifa bayan Umar yayi wajen shekara 12 da wani abu thumma stukhlifa aliyun sannan sayyidina Ali shi ma ya zama khalifa wanda yayi shekara 4 shi ma da watanni falau farabna inda mun yadda anna fadaka cewa gonar fadak li fadimata tana na fadima ce sawa'un kanat irsan aw hibatan ko dai gado ko kuma kyautar inda wato mun yadda ma mu dauka cewa fadak din nan tana na Fatima ce ko dai ta hanyar gado ko ta kyauta fahiya tadkhulu fi milki Fatima ai ta shiga cikin mallaka da mulkin Nana Fatima radiyallahu anha wa hiya matat mu dauka na sayyidina Abubakar din bai bata ba to ai yanzu ta rasu ba'da wafati matat ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam bi sittati ashhurin da wata 6 ita ma sai ta rasu fa ila man tadhhabu fadak kenan yanzu fadak ta waye mu dauka mu ma sallallahu sallamna jadaliyan mu ma sallama mu ce to mun ji fadak ta Fatima ce ko dai ta hanyar gado ko ta hanyar kyauta tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam wata 6 ne bayan annabi yayi wafati da wata 6 Nana Fatima ta rasu yanzu kaga fadak in haka ne ta ita ma ta sake zama mai gado sai malai ce fa ila man tadhhabu fadak yanzu fadak za ta koma hannunwa tadhhabu ila al waratha za ta koma wajen magada ke fa aliyun lahu rubu kenan a cikin fadak sayyidina ali a matsayin sa namijin Nana Fatima yana da nawa ko yana da rubu'i li wujudil far'il warith saboda samun ƴaƴa na shi wanda za a ci wanda za a gada din tunda Nana Fatima tana da ƴaƴa to yanzu idan mace tana da ƴaƴa ta mutu mijinta yana da nawa rubu'i 1/4 wal hasanu wal husainu wa zainabu wa ummu kulthum wayannan duk ya'inna na Fatima ne radiyallahu anhum lahumul baqi bayan an ba sayyidina Ali rubu'i su kuma suna da me ragowa lidhakari mithlu hadhil unthayayn da sai a raba fadak gida takwas in aka raba fadak gida takwas sayyidina Ali sai ya ja biyu rubu'i kenan saurana shida Zainab ta ja daya Ummu Kulthum ta ja daya saurana Al-Hasan ya ja biyu Hussein Al-Hussein ya ja biyu ko tunda yanzu an ji sayyidina Abubakar bai bata ba amma ita ma ta rasu yanzu fadak inda gado ko kyauta ce kowanne daga ciki in gada ta yi in ta rasu ita ma za a ci gadan ta in kyauta ma aka bata tunda yanzu ya zama mallakarta idan ta rasu za a ci gadan ta to kuma da ta rasun ta bar mijinta sayyidina Ali ta bar yaya guda hudu ta bar Al-Hasan Al-Hussein ta bar Zainab da Ummu Kulthum walamma stukhulifa aliyun lokacin da sayyidina Ali ya zama khalifa lam yu'ti fadak li auladi ma dauka dukkan da dama su masu wannan maganar sayyidina Umar shi ma da sayyidina Umar da sayyidina Uthman duk suna sa su a layin sayyidina Abubakar ko to ai daga karshe waye khalifa na hudu sayyidina Ali kuma fadak din tana nan lokacin da ya zama khalifa walamma stukhulifa aliyun lokacin da aka khalifantar da sayyidina Ali radiyallahu an lam yu'ti fadak li auladi shi ma har ya gama khalifancin sa bai dauki fadak ya bawa ƴaƴansa ba fa in kana abubakarin zaliman idan abubakar sun ce azzalimi ne wa umaru zaliman umar shi ma sun ce azzalimi ne wa usmanu zaliman shi ma usman azzalimi ne duk sun hana nana fadima fadak ko sun hana gadan fadak li'annahum mana'u fadak ahalaha domin sun hana fadak ga wa'inda suka cancanci fadak falima la yata'addal hukumu ila aliyin to me yasa hukuncin zaluncin bai tsallaka kan aliyu ba dan shi ma bai bayar ba ko kun fahimci fikihun sayyidina abubakar sun ce azzalimi ne umar ma haka uthman duk saboda me fadak to yanzu sayyidina ali shi da yazo ya mayar da fadak ga wa'inda suka ce tasu ce to me yasa hukuncin shi bai tsallaka kansa ba li'annahu mana'a fadak ahalaha domin shi ma sayyidina ali ya hana fadak ga waɗanda suka cancance ta walam yu'ti hali auladi fatima ita ma har ya gama khalifancin sa ya koma zuwa ga Allah bai bada fadak ga ƴaƴan na fatima an gane ku ina ganin zamu tsaya a nan an ce saura minti biyu ina ganin minti biyu masu cika ku na'am sakan bakwai ya to lokaci yayi fadak kanat biyadi rasulillah sai mu tashi wannan gaban insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun ciban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik